أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a wannan rana ta 26 ga watan Ramadan na wannan shekara ta hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1439 wadda ta yi daidai da ranar 11 ga watan 6 shekara ta 2018 ta miladiya za mu tashi majalisi na 26 a cikin majalis ɗinmu na tafsirin alkur'ani mai albarka mai girma mai albarka a wannan masallaci na alfurqan wanda muke wannan tafsiri a cikin watan Ramadan mai albarka a wannan gari na Kano Allah ya ƙara ma wannan gari albarka da arziki da kariya da kuma sauran garuruwan musulmi za mu tashi insha Allah aya ta 59 a cikin wannan a cikin suratu Maryam kuma in Allah ya yarda muna fata mu tsayar da karatun namu na wannan shekara jibi a zuwa ƙarshen surar insha Allah saboda haka zamu in muka yi wannan darasi kuma in Allah ya yarda gobe da jibi zamu samu mu kammala wannan sura suratu Maryam mai albarka sai tambayoyi da aka rubuto dan Allah ina hukuncin yin sadaka a bayyane bayan an ce dama wato bayan an ce dama ya bayar hagu bai sani ba amma yau mutananmu sun mai da abin gasa to Allah ya kara malan lafiya amin haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana falalar boye sadaka ya fada a cikin mutane bakwai da Allah yake sanya su a cikin inuwar al'arshi yace wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu da mutumin da yayi sadaka da wata sadaka wanda ya koye ta hatta hannun hagunsa bai san abin da hannun daman ya bayar ba kaga wannan ya nuna muhim ya nuna falalar koye sadaka to amma ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma zahirin alqur'ani ya nuna babu aibi a cikin bayyana sadakar Allah ya ce in tubudu sadaqati fa ni'ma hi idan kuka bayyana sadaka to madalla da wannan sadakar da kuka bayyana wa in tukhfuha wa tu'tu al-fuqara wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum idan kuka koyi kuma kuka bayar da ita ga wato fakirai to wannan shine mafi alkhairi a gare ku daga cikin fa'idar bayyana sadaka akwai zaburar da waɗansu su yi lokacin da waɗansu mutane suka zo suna sanye da fatun damusa ba su da tufafi alamar fatara a bayyana take tare da su annabi sallallahu alaihi wasallam hankalinsa ya tashi yasa aka tara jama'a aka yi kiran sallah as-salatu jami'a sannan ya hau kan minbari ya zaburar da mutane ya kwadaitar da mutane kan su sadaka to sai mutum wani ya kawo abinci ya zube a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya kawo tufafi ya zube wani ya debo zinare da azurfa ya zube tun ana tayye yana zaune akan minbari sallallahu alaihi wasallam a ga fuskar sa ta canza sai kyalkyali take yi saboda murnar za a taimaka ma bayin Allah to kaga wannan bayyana sadaka ne to wannan yana da amfani yana da alheri domin wannan zai zaburar ga zai sanya sauran mutane su ma su yi saboda haka irin yadda ake yi ake bayyanawar babu laifi in ya so kowa ya kyale shi tsakaninsa da ubangijinsa wanda ya yi dan Allah Allah ya sani wanda ya yi dan ayaba masa a gani to ya sani shi ma ya san riya tana rusa aiki amma maslahar da ake samu a cikin bayyanawar ba za a batta ba saboda jin tsoron cewa akwai riya kowa ya kiryar da kansa amma dai maslahar da ake samu a zo a same ta shine hikimar shari'a wajen wannan sannan wannan yace Allah ya saka da alkhairi wace addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma ummi salama game da kishin da yake damunta ba riwaya da ta nuna wannan cewar amma dai ya faɗa a cikin hadisi cewa amma kishinki zan yi miki addu'a Allah ya yayi to amma kasancewar ta ruwaito addu'a daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ya koya mata wata addu'a da take wanda a cikin wannan ma'ana a cikin ma'anonin addu'ar akwai wanda ya akwai abin da ya danganci tafiyar da wato zafin rai domin shi kishi yana zuwa daga zafin fushi ne akwai mata da suke akwai mace da take da zafin fishi wanda yake sanya ta tai zafin kishi to karin cewa ya koya mata wannan addu'ar sai a hada abubuwan zai iya nuni kan cewar la'alla wannan shine addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi la'alla kuma wani abu ne daban domin cewa ya zai mata addu'a amma ya kuma bata wannan addu'ar wanda yake shi kansa wannan addu'a za ta taimaka tare da addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya alƙawarin zai yi mata wato kamar wanda yace ne yace ma Annabi sallallahu alaihi wasallam da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa tambaye ni roke ni abin da kake so yace ina son makwabtaka da kai a aljanna sai yace babu wani abu sai wannan yace shine kawai yace to ka taimaka min ta gefanka bi kafaratu sujud da yawan sujada to kaga wannan bai nuna cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam bai masa addu'ar ba amma daga shi janibin sa abinda zai dan ya samu wannan matsayin tare da addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam to shi kuma ya yanka yawaita sallah ita shi ta sa gudumawar ta gefanta to shine kamar wannan na Ummu Salama yace mata tai wannan addu'a ita ce wadda Imam An-Nasa'i ya ruwaito a cikin Amalul Yawmi wal Laila Allahumma rabban nabi اذهب غيظ قلبي اغفر لي ذنبي واذهب غيظ قلبي واجرني من مضلات الفتن ما ابقيتني واتو الله ubangijin annabi ka gafarta zunubaina ka kawadda zafin zuciyata kuma ka nisantar da ni daga fitunu masu batarwa masu batar da mutun daga daidai matsawar ka banni a rayi abubuwa guda uku to wannan sai shine addu'ar da ya koya ma Ummu Salama tace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mata wannan addu'ar to kaga daga ciki akwai addu'ar kan Allah ya tafi da zafin ran zuciyarta al-ghayd wato shine tafarfasar zuci yace Allah ya tafi da wannan tafarfasar zuci na zuciyarta wannan koya mata Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to wannan zai zamanto yana daga cikin abinda zai taimaka ma mai zafin zuciya kan Allah ya rinka sanyaya zuciyarsa saboda illar da ke cikin wannan sannan wace addu'a Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ga matsayar kabari da yake yi wa dan adam eh to Annabi sallallahu alaihi wasallam da Uthman ibn Maz'un ya rasu yayi masa addu'ar kan Allah madaukakin sarki ya yalwata masa kabarin sa da ya rasu kafin a binne shi ya shigo ya rufe idanunsa sannan yace Allahumma ighfir li abi salama وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين اللهم افسح له في قبره ونور له فيه يتي الله كغفرتا ما ابو سلمى كدوكك درجهسا ا cikin shiryayin bayi kagafarta mana da mu da shi ya ubangijin talikai Allah ka yalwata masa a cikin kabarin sa kuma ka haskaka masa a ciki kaga wannan addu'a ce annabi ma'thura da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da mutun shi yasa ma da ake so mamaci tun kafin abin ne shi ma a iya masa wannan addu'ar kafin ma a yi masa sallar gawa domin yana kwance akan inda ya rasu ba ma a shirya shi ba ba a yi masa wanka ba ballantana a yi masa sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa wannan addu'a sannan Allah ya kara malan lafiya da imani jiya kai bayani akan kissar Annabi Ibrahim kace bayan ya bar babansa shi da matarsa ne kadai suke kan tauhidi kuma malan wasu ayoyin Qur'ani suna nuna cewa Annabi Lut kamar sun yi zamani tare da Annabi Ibrahim dan Allah muna son karin bayani a sharuwa lafiya eh wannan ba istidrak bane a lokacin da ya bar mutanansa shine kadai da a cikin mutanansa waɗanda suke akan tauhidi shi Annabi Lut sun yi zamani amma yana baye da shi amma sun yi zamani kuma shi ba a Iraq yake ba shi a cikin Syria yake a hanya Annabi Ibrahim zuwa cikin Sham saboda haka ba ta Allah madaukakin sarki ya tsirar da shi yace wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha muka tsirar da shi da Lut ya zuwa ga kasar da Allah madaukakin da muka yi albarka a cikin ta ita ce kasar Sham shi ya kasance a nan Sodom shi kuma Annabi Ibrahim ya wuce zuwa Khalil garin Khalil inda ya zamanto nan ne ya rayu wanda yake kusa da Baitul Maqdis take daga inda ko a yanzu idan mutun yaje gabar tekun a mataccen teku Dead Sea, inda aka ce nan ne alƙaryar Annabi Lut, inda aka halaka su, nan ne take daga kan dutsen daga sama. Idan mutum ya tafi in yayi amfani da binoculars zai hango Baitul Maqdis. Kuma kaga ai da mala'iku suka zo suka ce inna muhliku ahli hadhihi alqarya, ai ba alqarya ba inda Annabi Ibrahim yake bane, alqaryar da Annabi Lut yake can suka ce za su halakar. Hai yake cewa inna fiha Lut, saboda haka basu zauna tare ba, ma waɗanda suke tare, waɗanda suke tare wanda kawai yake tare da ita, ita ce Sara wanda Allah madaukakin sarki ya wato ya sanya ta akan tauhidi, kuma Allah ya hada su tare da Allah ya musu kyautar Annabi Ishaq da Annabi Yaqub dan ɗebe musu kewa yayin da suka kaurace ma mutanen su. Sannan wannan yace Allah ya kara mal lafiya, amin. Mutum ne yace haƙin wani ba tare da ya sani ba, kuma yana so ya biya shi amma yana jin nauyin sa, shin ya halarta yi masa sadaka da su ko kuma ya bashi kyauta, amma shi a zuciyar sa haƙin sa ya biya shi. Eto babu laifi idan mutum ya kasa tahallul, in ya kasa neman yafewa, zobewa ko biyan haƙi na wani da yake kansa, kan yayi sadaka da shi da niyyar Allah ya isar da ladan ya zuwa gare shi. Shi kansa wannan hanyar tasarrufi naka bashi sadaka, naka bashi kyauta din, naka bashi kyauta din, zai iya zamantowa ta wannan idan mutum ya kullata a cikin zuciyarsa cewar wannan ba da niyyar kyauta bane, da niyyar biyan haƙi ne tsakaninsa da Allah, tunda shi biyan haƙi ba sharadi bane sai ka gaya mutum ga haƙinka, ka dai fitar da shi daga wajenka ba sai da wato umma baka yi niyya ba, zai tafi zuwa ga wato biyan wannan haƙin ne. Ba aikin ibadar da ke cikin biyan haƙi shine kan cewar wato ka sauke wannan haƙin da yake kanka, ita ce ibada. Amma ba wai ibada ce wanda yake za a ce sai ka yi niyya kamar yadda ake yin sallah azhar ba, domin ka tashi kai sallah raka'a hudu, in ba da niyyar azhar tai ba, ba za ta zamanto a maimakon azhar ba. To amma in ka tashi ka biya mutum haƙin da yake wajenka nasa, in ka bashi ko baka ce masa wannan akan haƙinka bane, wannan haƙin ka kubuda, saboda haka idan kai zaka iya biya ta wannan hanyar. Wallahu ta'ala a'lam. Sai tambaya ta karshe, Allah ya kara malan lafiya da tsawon kwana, kamar yadda Imam Malik da Imam Ahmad suka ce zakafin da kai za a iya bayarwa kafin sallar Idi da kwana ɗaya ko kwana biyu, Imam Shafi'i da Abu Hanifa suka ce tun farkon Ramadan za a iya bayarwa. To ya za a yi da hadisin Ibn Umar wanda Bukhari da Muslim suka ruwaito, da hadisin da Ibn Majah da Daruqutni suka ruwaito, duk yana magana akan bada zakar fidda kai ranar Idi. Menene matsayin maganan ga maganganun wannan malaman? Nagode, a sharuwa lafiya. Dan kana son wannan fiqhul khilaf ne, abinda ke dai ka samu asali a cikin abinda kowanne daga cikin malamai yake ya faɗa. Asalin Malik da Imam Ahmad akan fitar da zakar fidda kai kwana biyu ko kwana uku shine abinda ya tabbata a cikin Muwatta, duk da yake an ruwaito shi mawqufan na Abdullahi ibn Umar cewa ya kasance yana fitar da zakkarsa ya zuwa ga waɗanda suke karɓanta kafin Idi da kwana biyu. Saboda haka wannan ya nuna cewar akwai waɗanda ake wakiltawa suke karɓar zakatul fitr. To wannan zai iya ɗaukan cewa a zamanin Khulafa'ur Rashidin ne Abdullahi ibn Umar yake. To a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, idan muka halarto hadisin Abi Huraira wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wakilta shi da zakar fidda kai wanda yake tarata har shaydan da daddare yazo yana kwasa ya kama shi ce sai ya kai shi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, akai kwana uku ana haka. To wannan zai nuna kan cewa tun a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ake haka. Saboda haka kaga wannan wato shine madogarar su Imam Ahmad da Imam Malik na kan cewar ana iya bayar da ita kwana biyu ko kwana uku kafin ita zakar, kafin ranar Idi din. Amma abinda ka dangana ga Imam Abu Hanifa da Imam Shafi'i, ban kiyaye maganar su ba, haka take. Amma abinda zai nuna raunin wannan maganar shine ita kanta zakatul fitr. Hadisin Ibn Abbas ya nuna Allah ya far manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta ta ne tuhratan lisaimi min arrafathi wal laghwi, wato tsarki daga mai azumi, daga abinda yayi na wato ya sashen zancen wato kwarkwasa da kuma zance wanda yake na banza yayin da ake azumi to bai yi azumin ba kace za ka kaddamar mata da zakka ba ma kai rafathu din da lagawun ba kace za ka yi mujibin bai kullu ba mujibin zakatul fitr yana kulluwa ne yayin da ya zamanto kan cewa mutun ya gama azumin sai ya nemi kafara to amma sai akai sauki ta babin istihkautatawa kan cewa mutun ya fitar kwana 1 ko kwana 2 ko kwana 3 kafin lokacin saboda ma qaraba shay'a akhadha hukmuhu abinda ya kusanci abu sai ya dauki hukuncinsa tunda abin ya kusanta da karshen wata sai aka bashi hukuncin karshen wata wannan shine madogarar al-Imam Ahmad da Imam Malik kuma ina ga mun yi cikakken bayani lokacin da muka yi karatun izziya akan wannan matsalar da sabanin malamai da madogararsu wallahu ta'ala a'lam na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا
لا إله إلا الله الله جل وعلا باين يا فدي حالن النبوة دو أن الله يزعب آية شريسو yayin da ake karanta musu ayoyin Ar-Rahman sai su fadi suna masu sujada suna masu kuka saboda tsarkin batinin su kuma mun yi ayoyin da suka gabata na waɗannan annabawa ya nuna irin tsarkin batinin su irin abinda Allah madaukakin sarki ya ba su na kamalar sifofi to wanda wannan shine ya sanya su suke tasirantuwa da ayoyin Allah wanda ya nuna wato girman ayoyin Allah kimar su ya kai ba kowa ne wato yake samun irin wannan tasirin daga gare su ba sai waɗanda suke da tsarkin batini sune waɗannan ayoyi suke girgiza su suke sanya musu irin wannan hali na khushu'i da tawali'u to sai Allah kuma ya faɗi halin waɗanda suke ala akasin waɗannan wanda su ma sun zo daga bayan annabawa din ne Allah ya ce fa khalafa min ba'dihim khalfun sai waɗansu ƴan baya suka zo a bayan su aba'us sala suka tozarta sallah wattaba'u shahawat suka bi shahawaice wato abubuwan da rai yake so na saban Allah fa sawfa yalqauna ghayya to da sannu za su hadu da wato da sannu za su hadu da sakamakon batan su shine ai jaza'u ghayyihim dai daga bisa daya daga cikin fassarori al-khalf da kuma al-khalaf kalmomi ne guda biyu da duk suke nufin ƴan baya sai dai khalaf da fataha ana nufin ƴan baya na kirki waɗanda suka zo suka bi magabata da kyakkyawan kwaikwayo shine ake cewa khairu khalafin li khairu salaf wato ƴan baya na kirki ga magabata na kirki to sune waɗanda suka zo daga baya amma suke kan hanyar magabata to wannan su ake cewa khalaf da fataha khalf kuwa sune ƴan baya wato ashararai suka zo bayan magabatan su na kirki su kuma sai suka zo suka maye ma magabatan nasu da sharri su ne wato ƴan baya wato ƴan baya watsatsu Allah ya kiyashe mu to su ne ake nufi anan fa halafa min ba'dihim khalfin bayan waɗannan annabawa da Allah ya yaba sai waɗansu ƴan baya suka zo bayan su su waɗannan ƴan baya sai Allah ya faɗi sifofin su guda biyu ya faɗa ida'atu salah tozarta sallah da kuma ittiba'u shahawat bin shahawaice shahawaice abinda ake nufi da ida'atu salah shine barinta har lokacin ta ya fita ma'ana biyu ce ake faɗa ma'anar farko wato barin sallah kwata kwata su daina sallah to wannan kafirci ne itlaqan domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafar alƙawarin da ke tsakanin mu da mutane shine sallah wanda duk ya batta ya kafirta ce mutum ga baki daya bar sallah a ce masa kai sallah ce shi ba zai yi ba to wannan ya kafirta da zahirin wannan hadisi sai dai za a yi masa hukuncin ridda da haka ko ko aikin nasa ne kafirci to wannan shine mahallin sabani Imam Ahmad yace za a yi masa hukuncin kafirci saboda haka ko an yi masa ko an kashe shi bisa kafircin sa ba za a binne shi a makabartan musulmi ba tare da cewa za a nemi tuban sa in mutun yace shi aka ce masa yayi sallah yace ba zai ba to sai a kyale shi kwana uku in ana inda ake aiwatar da hukuncin Allah a ce masa a kwana uku za a bashi a tsare shi a daure shi a kurkuku a gani cikin kwana ana ta yi masa wa'azi cikin kwana uku nan idan cikin kwana uku ne ce shi dai ba zai yi sallah ba to wannan sai a kashe shi a wajen Imam Ahmad a kashe shi kafiri a wajen Imam Malik da sauran jumhurin malamai da Imam Shafi'i a kashe shi murtaddi a kashe shi murtaddi wato yayin ridda saboda haka za a binne shi a makabartan musulmi an kashe shi haddi ne aka kashe shi ba tare da kan cewa ya warware imani ba afwan ba a kashe shi murtaddi ba a kashe shi haddan ai masa haddi shine kisan kai to zahirin wannan hadisin na Jabir radiyallahu anhu na Buraidah bin al-Husayb na'am hadithin Buraidah bin al-Husayb shine cewar barin sallah gabaki ɗaya mutum ya batta kafirci ne haka zalika hadithin Jabir da yake cewa bainal abdi wa bainal kufri wa shirk tarku sallah tsakanin bawa da kafirci da shirka barin sallah shine kawai ya raba mutum da kafirci saboda haka da mutum zai daina sallah sai ya zamanto ya afka cikin kafirci to wannan ya nuna wato girman sallah ma'ana ta farko kenan barin sallah mutum ya ce baya yi ma'ana ta biyu na ida'atis salah tozarta sallah wanda shine fassarar yawa-yawan sahabbai a nan waje kamar yadda aka rawaito daga Ibn Mas'ud shine barin ta har lokacin ta ya fita mutum ya bar sallah har lokacin ta ya fita to shine tozarta sallah a wajen sahabbai amma mutum ya bar sallah gabaki ɗaya baya yi suka ce a wannan ai kafirci ne musulmi ba zai haka ba amma ya bar sallah har lokacin ta ya fita to wannan shi ake nufi a nan tozarta sallah musamman shi Buraidah da ya ruwaito wannan hadisi shine yake faɗa a lokacin da suka je yakin buɗe Armenia lokacin sallar asar ya kusan wucewa sai ya fita yace da aka samu wata faraga yace maza aje ayi sallah yace akwai daga cikin sallah wanda duk wanda ya batta Allah ya bata aikin sa kun san abin da yake bata aiki shine ridda to daga ciki akwai waɗansu zunubai da girman su ya kai su ma su bata ya kai girman abin da ridda take na bata aikin mutum gabaki daya daga ciki mutum ya bar akwai sallar da mutum ya batta har lokacin da ya fita abin da zai same shi kenan shine yace ita ce sallar la'asar mutum ya bar sallar la'asar har lokacin da ya fita ba tare da wani uzuri ba to wannan ya kafirta wannan aikin sa ya rushe gaba daya shi yasa duk halin da ka shiga kakka bar sallah lokacin ta ya wuce saboda alfarman lokaci tozarta sallah shine alamar wato kaucewa daga mirasin nubuwa domin wannan ana maganar waɗanda aka bar su daga baya suka zo bayan annabawa amma suka kauce daga hanyar annabawa sun kauce daga hanyar annabawa ta tozarta sallah shine barinta har lokacin ta ya fita shi yasa sayyidina Umar da ya rubuta ma ya rubuta wasiƙa zuwa ga komandojinsa shugabannin garuruwan musulmi yace inna ahamma amrikum indi as-salah faman hafizaha wa hafaza alaiha faqad hafiza dina wa man dayya'aha fa huwa lima siwaha adiya kamar yadda maliki ya ruwaito a muwatta yace al'amarinku da yafi komai muhimmanci a wajena ita ce sallah duk wanda ya tsare ta ya kiyaye ta to wannan ya tsare addinin sa wanda ku ya tozarta ta to zai fi komai tozartawa a cikin addini duk wanda ya tozarta sallah to komai na addini zai iya tozarta shi zai iya tozarta amana zai iya tozarta kunya zai iya tozarta tsare kai zai iya tozarta rashin cin kudin jama'a duk waɗannan abubuwan zai iya tozarta su inda ya tozarta sallah to saboda haka aka kira ta imaduddin ginshiken addini dan haka ba a wasa da sallah ba a sake da sallah alhamdulillah mun ga canji kyakkyawa a cikin wannan al'umman nan tamu a da mu lokacin da gab da lokacin da za mu shiga cikin jami'a anci waɗanda muka je muka same su sun riga mu shiga jami'a da shekara biyu haka daya da suka shekara biyu uku suka ce ai da idan akai kiran sallah ihu ake ma mutum saboda haka kaga mutane ba sa sallah a lokacin nan a jami'a abu ne wanda yake ruwan dare amma yanzu jubiyan da abubuwa ya canza ba mu bar alaka da jami'a ba sai da abin ya canza ya zamanto maimakon a ce duwatsu ake hadawa ake wajen sallah sai gashi an gina masallatai kuma suna cika da sallah wannan abun mu gode ma Allah ne musamman a cikin arewacin Nigeria wajen wannan abin da ya rage mana shine mu kyautata sallar tamu tai tasiri a cikin mu'amalar mu domin duk wanda yake sallah irin yadda Allah yake so to ya cancanta gare shi ta hana shi alfahsha da munkari amma kana sallah bata hana ka cin dukiyar mutane ba da haƙi ba bata hana ka wato fitsara da saba ma Allah da sauran abubuwa na kaba'irul dhunub ba to lalle ka binciki sallar ka to Allah ya sifanta su da wannan sifa na tozarta sallah sifa ta biyu ittiba'ush shahawat bin shahawaice abubuwan da rai yake so wato fifi a jin dadin duniya sharholiya da morewa duniyar ta samu saboda haka mutun ya bi ash-shahawat shahawarsa wajen sabo ita sha'awa shine abin da rai yake so shine wanda aka rirlibe wutar jahannama da su wanda duk wani aiki wanda yake zai kai ka ga wutar jahannama in kana son ka bi shi to ka bi abin da kake so domin mutum ya bi sha'awarsa ba tare da yi mata linzami ba to sai ta kai shi ga halaka domin tun kana tafiya ga halal har sai ta ja ka zuwa ga haram shi yasa Allah madaukakin sarki ya sanya alamar shiga aljanna wanda ya ji shine jin tsoron tsayuwa gaban Allah da hana rai abin da take so mutum ya hana ransa abin da yake so kuma kun ga hatta waɗanda suke maganar a ilimin management suke maganar abin da suke kira emotional intelligence duk abin da suke faɗa kenan ba wani abu ne emotional intelligence ba kai ma ranka linzami ka hana ranka abin da kake so idan ya zamanto ya ci karo da maslaha mafi ɗaukaka shine suke ce ma self discipline da dai maganganu da sunaye da dama da suke kiransa to abin da yake tozarta abin da ya tozarta ɗan baya ya raba su da hanyar annabawa bin sha'awa mutum ya zamanto babu abin da shi dai abin da yake zai ji daɗi shine a gabansa to ita kuwa aljanna an lullube ta da abin da rai baya so ne huffatin nari bis shahawat wa huffatil jannatu bil makarih haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace an lullube wutar jahannama da shahawaice an lullube aljanna da abubuwan da rai baya so lokacin da Allah ya halici aljanna sai ya ce wa mala'ika jibril ya je ya ganta da yaje ya ganta sai ya dawo Allah ya ce masa me ka gani yace ya Allah naga abin da ka tanada aljanna ba wanda zai ji labarin ta sannan ya zamanto bai shige ta ba to sai Allah ya sa aka lullube ta da abubuwan da rai baya so abubuwan da rai yake ki sai ya ce ma mala'ika jibril ya je ya ganta da yaje ya ganta sai Allah ya tambaye shi me ka gani yace ai Allah ina jin tsoron babu wanda daga cikin bayinka da zai iya shiganta saboda abinda duk suke so shine ya lullube duk abinda duk ba sa so shine ya lullube ta saboda haka ba wanda zai bi hanyarta saboda hanya ce da ba a so haka da ya halici wutar jahannama sai ya ce wa mala'ika jibril ya je ya ganta wannan hadisi ne sahihi bayin kiyaye takhrijin sa yana nan a cikin riyadus salihin da ya halici da ya sanya irin abin da ya halici wuta yace mala'ika jibril ya je ya ganta da ya gani sai ya dawo sai Allah ya tambaye shi me ka gani yace Allah na ganta naga abin da ka tana da a cikin ta ina jin tsoron bayin ka gabaki ɗaya za su shige ta ai ba wanda zai ji labarin ta sannan ya yadda ya shige ta ba wanda zai ji labarin ta ba ma ya ganta ba sannan ya yadda ya shige ta to sai Allah ya sa aka sai Allah ya lullube ta da shahawat abubuwan da rai yake so jin dadi na abinci abin sha daukaka girman duniya alfarma a ce kai ne sai kai babu wani in ba kai ba mata da jin dadin su da jin dadin a makwanci duk wani abu wanda yake na ni'ima na duniya Allah ya lullube wutar jahannama da ita sai ya ce mala'ika jibril ya je ya ganta da ya ganta sai ya ce Allah ina jin tsoron cewa bayin ka gabaki ɗaya za su shige ta to duk abin da suke so shine Allah ya sa ya lullube wuta da ita to ma'anar in ka bi abin da kake so waɗannan abubuwan to hanyar shiga wuta ne ba wai an ce ita shahawat gabaki ɗaya haramtacciya bace akwai sha'awa wacce take ta halal akwai sha'awa wacce take ta haram ai kowa yana son shan ruwan sanyi sha'awa ce abinci mai daɗi sha'awa ce kyawawan mata sha'awa ne kyawawan maza ga mata sha'awa ce to amma sai Allah ya ce ga yadda za a same su ga yadda ba za a same su ba idan mutum ya ce duk mace duk kyakkyawar mace sai ya yi abinda sha'awarsa ta gaya masa da ita ko ta halatta ko ba ta halatta gare shi ba to wannan shi ne za ta kai shi wuta amma idan ya sai tsayar da kansa inda Allah ya tsayar da shi akan sha'awar abinda sha'awar ake yi da ita zai samu amma kaga ya samu biyan bukata na sha'awar amma baka kai shi zuwa ga halaka ba to shahawat inda ake nufi su ne shahawat waɗanda suke na sabo to Allah maɗaukakin sarki ya ce fasaufa yalqauna ghayya wannan shine jaza'in jaza'in su sakamakon su na barin hanyar annabawa da tozarta haƙƙin Allah da bin abin da ransu yake so to shine za su haɗu da alghayy alghayy yana da ma'ana guda uku ma'ana ta farko shar wato za su haɗu da sharri babba ma'ana ta biyu shine ai jaza'ul ghayy shine ma'ana diddur rashd ar-rushd wato bata da sannu za su haɗu da sakamakon bata saboda abinda suka yi na barin sallah da bin sha'awat shahawat shine bata domin bin shahawat bata ne to za su haɗu da sakamakon bata kuwa ma'ana ta uku wani gwalalo ne wani katon rami ne a cikin wutar jahannama wanda sauran wutar jahannama ma neman tsari yake daga gare shi wannan an rawaito daga Abdullahi ibn Mas'ud wato anan za a jefa su saboda me saboda sun ci gadan annabci sun ci gadan mutanen kirki amma sun fandare hanyar su sabanin waɗanda suke ba akan tafarkin daidai suke ba to kaga wannan a cikin sa ya kunshi gargadi ga ahlul kitab banu Isra'il da suka zamanto daga zuriyar annabawan Allah da kuma mushrikan larabawan da suka yi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam larabawan quraish saboda su ma zuriyar annabi Ibrahim ne dan duk sun zamanto khalf fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawat to sai Allah ya ce illa man taba sai dai wanda ya tuba wato duk da sun yi wannan abun sun yi abun da zai sanya su su shiga wato ramin gayi to amma sai dai wanda ya tuba wa amana kuma yayi imani wa amila salihan kuma yayi aiki nagari ya tuba ya bar wato a fandare ma hanyar annabawa ya dawo yayi imani domin shine sharadin aikin alheri ya zamanto ya amfani mutum wa amila salihan kuma yayi aiki nagari fa ulaika yadkhuluna aljanna to waɗannan wa'annan sune za su shiga aljanna. An kira ta aljanna da alif lil ahad, wato ita ce aljannan nan da aka sani, wato ita ce aljannar Allah, wadda ita ce Allah ya yi ta a sama. Ba wai ana cewa wai ai aljanna ana nufin a kasar Hindu take ba, a India take ba. Aljanna wadda Allah ya halitta yace fadinta kamar sammai da kasa ne. Wala yudlamuna shay'a, ba za a cuce su da komai ba, wato babu wani abu wanda za a tawaye musu, babu wani abu wanda za a tawaye musu, hatta sadakar da suka yi da rabin dabino sai sun samu ladanta, sai sun gani a cikin aljanna. Shine wato za a ba su sakamakon su cikakke. Jannati adin, in baka san wannan aljannan ba me ake ce mata, yace jannati adin aljannatai na dawwama, wato ba aljanna ce daya ba, aljannatai ne da yawa, domin aljanna abinda ake nufi da ita lambu, garden, to aljannatai ne da yawa, kowannen su na dawwama ne. An bata wannan ya zamanto shine sunanta adin, bi ma'ana iqama, aljannatan dawwama, wato ba a fita daga cikin su, duk wanda ya shiga ba zai fita ba. In dai mutum ya shige ta, ya shiga aljanna, to ba zai fita ba, a ciki zai dawwama, ba kuma zai mutu ba. Allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu, ita ce wadda Allah ar-rahman ya alkawarta ma bayinsa, bil ghaib, a halin ba sa nan ba su ganta ba. Alkawarin ba suna nan ba ne, Allah ya musu alkawarin, ba su labari akai, suka gaskata saboda tsarkin zuci, saboda wanda ya gaya musu baya ƙarya, kuma Allah ya bashi ayoyi, manzon Allah ne, saboda haka suka gaskata sallallahu alaihi wasallam, suka gaskata. Shine shi yasa wato nan yabo ne gare su akan wato imani. Aljannatai na dawwama, wadda Allah ar-rahman ya alkawarta ma bayinsa, bil ghaib, alhali ba su gani ba, ko kuma alhali ba su ganta ba, wato ba su ga alkawarin ba, ko kuma ba su ga ita aljannan ba, amma su gaskata. Shi yasa ai imani daga cikin imani da lahira, daga cikin imani da lahira, yana daga cikin imani da lahira cewa aljanna gaskiya ce, ka gaskata cewa akwai aljanna. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin addu'o'insa, in zai yi qiyamul layl, in yace allahumma anta qayyumus samawati wal ard wa man fihinna wa lakal hamd, a ƙarshe a cikin addu'an yana cewa allahumma antal haqq wa qawluka al haqq wa wa'duka haqq wa liqa'uka haqq wal jannatu haqq wan naru haqq was sa'atu haqq wan nabiyyuna haqq wa muhammadun sallallahu alayhi wa sallam haqq. Kaga sai yace wan naru haqq wal jannatu haqq, al janna gaskiya ce, wuta ma gaskiya ce. To shine kaga ba a gani ba, sai dai Allah a cikin rahamar sa yakan soye ma mutum karama, sai ya nuna masa wani ba a cikin mafarki, wanda wannan abun zai sanya shi ya zamanto cewar yaga, kamar yaga abun kuru da muzu, sai wannan abun sai ya zamanto abin da zai karfafa masa imani. Yanzu kamar sai Abdullahi dan Umar ne, da ya mafarki yaga an zo kofar, an zo bakin wuta, za a jefa shi a cikin ta, za a jefa shi a cikin wuta, yaga wuta da tashin hankali, wannan tashin hankalin ya tayin masa da hankali, sai yaga kawai za a jefa shi, sai yaga an zo an cire, an kamo shi, an ce masa lan tura, yace karkara zana, wato ba za ka shiga ba. Sai ya gaya ma yar uwarsa Hafsa, sai ta gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce ina ganin dan uwanki Abdullahi ibn Umar salihi ne, dan haka kike gaya masa kada ya bar qiyamul layl, bai bar qiyamul layl ba. To haka mafarki yake da irin wannan tasirin, saboda ruhi ne, ruhi ne yake wannan mushahada, mushahadar wannan ta ruhi tafi karfin mushahadar kwakwalwa da tunani. Sai ga ya sanya ma mutum wani wato a imani mai karfi a zuciyarsa. Na taɓa ba ku kissa da ɗaya daga cikin manyan wannan al'umar, ya taɓa gaya mu Alhaji Bashir Tofashi, ya taɓa faɗan wannan kissa, ɗan wani abokin su ne, ke cewa sharhol ya ba irin wanda baya yi da sabo. Sai wata ran sai ya kwanta bacci, a cikin baccin nan sai ya mafarki an yi tashin alkiyama, an tsayar da shi gaban Allah, an yi masa hisabi, an zartar masa da hukuncin cewa zai yi shekara 100 a cikin wutar jahannam kuma fi'ilan yaji an kai shi wutar jahannam aka rinka gana masa azaba sai da yayi wannan shekara 100 a cikin wannan baccin da yayi na minti 15 sai ya farka da ya farka kokolwarsa ta buga ya zautu sai da yayi wata 6 tukuna sannan Allah ya dawo da shi cikin hankalinsa wannan shine sanadiyar tubansa da istiqamarsa kuna karatun science fiction ko a cikin science fiction za a ce mutum an tafi da shi ya koma yayi tafiya wato shekara wajen dubunnai daga baya aka dawo da shi duniya saboda an sanya shi a cikin wani planet wanda ake tafiya da speed of light kusan da speed of light wannan abin sai ya sa wato lokaci sai ya takura a gare shi minti 10 sai ya zamanto shekaru ne aru aru to wannan a waɗansu abubuwan da zaka ga mutane Allah yana bude musu a cikin tunaninsu ba wani abu bane illa abinda Allah ya sani a cikin asrar din halittarsa yanzu kaga wannan abin da ya faru gare shi kenan a cikin minti 15 sai da yayi shekara 100 ruhinsa abinda ya gani kenan ya mushahada wannan abin ya tsirar da shi wannan ya zama to sanadiyar tubansa to alladhi wa'ada arrahmanu ibadahu bil ghaib aljannat da Allah ya yi alƙawarinta ga bayinsa bil ghaib wato halin kasancewar alhali su basu ganta ba ko kuma a halin kasancewar ta buya gare su basu ganta ba ko kuma su ba suna nan ba lokacin da aka yi alƙawarin amma yayi kuma a cikin cewar alladhi wa'ada arrahmanu wanda arrahmanu ya yi alƙawarin ta ga bayinsa abinda Allah da rahamarsa yayi kenan to in kana so kuma ka san rahamar Allah sai ka duba ka ga irin abubuwan da Allah ya sanya ma bayinsa duk duniyan nan abinda Allah ya shimfida ai rahmar Allah ce da iskan nan da abubuwan da kayan da ayan itatuwan nan da abinci da inuwan nan da hutun nan da saukin nan da ruwan sanyin nan da duk wani abu wanda ka gani rahmar Allah ce to ta lahira ta ninka wannan sau 99 to a ce shine wanda Allah ar-rahmanu yayi ita ce fa aljannat da ake nufi saboda haka a cikin wannan akwai kwadaitarwa kan a shige ta innahu kana wa'duhu ma'tiya lallai shi Allah ar-rahman alƙawarinsa ma'tiya abun zuwa ne wato abun aje gare shi ne kowa sai ya je wanda Allah ya musu wannan alƙawarin wato za su kai ya zuwa gare ta su ƴan aljanna wato wannan kwadaitarwa ne da kan cewa tabbas in dai sun yi wannan tuba da imani da aiki nagari to za su shiga aljanna kuwa wajen zuwa ne shi yasa Sayyidina Uthman lokacin da ake kokarin a kashe shi a ranar yace bai yadda wani ya dauka masa fansa ba ko ya kare shi yayi mafarki da Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa tuftir indana ka zo kai bude baki a wajen mu yace bai yadda wani ya kare shi ba bai yadda wani ya kare shi ba saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka zo kai bude baki wajen mu innahu kana wa'duhu ma'tiya zai je shi yasa sukan yi Abdullahi ibn Rawaha lokacin da aka je yakin Mu'ta afwan ba Abdullahi ibn Rawaha ba na manta daga cikin sahabbai lokacin da aka je yaki bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ɗaya yakin Futuhat ana yakin yake cewa gadan alqal ahibba muhammadan wa hizba gobe zan hadu da masoyana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da rundunarsa shauki ya zuwa ga aljanna shi yasa wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa yake ce masa abai hal min mushammirin ila aljanna akwai wanda zai zage dantse domin kwadayin shiga aljanna suka ce kulluna ya rasulullahi yace qulu insha Allah ku ce insha Allah Allah ya sanya mu a cikin ta. Yace la yasma'una fiha lagwa ba sa jin zancen banza a cikin ta. Babu zancen banza. Nan ana ta yi musu izgili, ana yi musu ba'a, ana yi musu ashariya, ana zagin su. To babu zagi a aljanna. Babu ba'a a aljanna. Babu habaici a aljanna. Ba batsa a aljanna. Duk wani abu wanda yake yasasshen zance babu shi. Illa salama. sai dai aminci tahiyyatuhum fiha salam wannan tahiyya gaisuwar aminci din tsakaninsu ne tahiyyatuhum fiha salam, tsakanin su yan aljanna da junan su sai dai sallama kake ji ko ina. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum, malaiku suna shigo musu ta ko ina suna salamun alaikum. Saboda haka kaga illa salamun nan da suke ji gaisuwar wato ta sallama daga malaiku sannan kuma tsakanin su, wanda ya nuna mana irin fifikon da irin arzikin da Allah ya yi wa wannan al'umma ta mu da ya ba mu gaisuwar sallama. Amma sai kaga waɗansu in aka ce salamu alaikum sai barka ko yauwa ba ko kuma good morning. Allah ya badda ya kawo mana gaisuwa ta yan aljanna wadda take nufin aminci, saukar aminci da ake jinta. Walahum rizquhum la yasma'una fiha lawan illa salaman walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya, azzikin su yana tabbata matabbaci a gare su a cikin ta safa da yamma, wato Allah zai ba su azziki a cikin ta safa da yamma. Allah madaukakin sarki ya azurta mu da aljanna saboda yanayin ruwa da kuma cewa da yawa jama'a suna zauna a waje, za mu tsaya a nan. Allah ka ba mu albarkacin wannan rahama da take saukan mana, Allah ka sanya mana da cikakken rabo na aljanna, Allah ka shigar da mu aljannal firdaus. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.